Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau 11 ga watan Satumba na shekarar 2020. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Filin namu na nishadi ne.
Haka yake Madina. Da wasa da wasa fa gashi nan har an kai wata 6 muna aiki daga gida.
Gaskiya ga jihar California su ma suna ta fama da wutar daji. Bana dai sai addu'a Allah ya kawo mana saukin al'amura.
To amin. Jama'a kamar dai yadda Madina ta bayyana mana a farkon shirin, yau filin namu na masana'antar nishadi ne.
Kama daga masana'antar nishadin Kannywood har ma na nan Amurka.
Warai kuwa, sannan za mu ziyarci filayenmu na kwalama da tatsuniya. Kar ku bari a bar ku a baya, ku yi ta zo mu ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da bata lokaci ba, za mu je ga hirar da nayi da Aminu Sharif wato Momo, Momo dai na masana'antar Kannywood. Inda ya ɗaya bayani akan irin rawar da masana'antar ta taka a siyasar bara da dai sauransu.
Nake akwai alamura da dama a shekarar da ta gabata lokacin zaɓe da suka nuna rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan Kannywood. To a yanzu ya al'amarin yake ne?
A yanzu akwai ɓarɓashin wannan abu da dai an ci kasuwa an watse. Waɗanda suka ci muriya akwai sun ci muriya, waɗanda kuma aka yi musu kwakwa lolo suna nan suna takaici da cizon yatsa kuma suna ɗan bakara. Waɗanda suka zamanto ba sa ga mucije da juna, kullum mu muna gaya musu kar su yadda su shigar da al'amura ko alaƙa ko abokantaka ko mu'amalar su a siyasa ta hanyar goyon bayan wani ɗan takara ko ɗan takara wanda daga baya-bayan ya yi amfani da su. Zai iya barasu wasu an musu alƙawarurruka ba ma da niyyar sunan masana'antar ba, a'a da niyyar su karan kansu, inda muka gaya mu cewa kuskuren da suka yi babba kenan. In har za ka zama da kayi wata tafiya ta siyasa ko za ka goyi bayan wani ɗan siyasa, to ka duba ka yarjejeniya da shi a rubuce me zai wa masana'antarka, ta yaya wannan goyon bayan da kai zai bi shi in har da sunan kai ɗan fim ka tafi.
Ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a Arewa 24 da bakinka, me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama?
Akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi. Wata tambayar idan har ka samu abin da kake so, to kana la'akari da lokacinka, za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi, kai kokari ka shiga masa, ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi. Wannan wani siddabar ne ko dabaru na masu kaman tambayoyi a jaridu wanda za ka yi, ka ba shi ya saki layi ba, ije ya kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata, wanda kuma zai zo ya ce ya bata hirar ta daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi ake bukata ba. Ya danganta dai da irin fahimtar da yi.
A shi ma a shafin Twitter ya ce bai taɓa ganin duk a cikin fina-finanka bai taɓa ganin kayi rawa ba kamar sauran jarumai, ko me yasa? ko dai kana kunya ne ko kuma baka iya ba?
To gaskiya ni ban iya rawa ba, kuma ni bana bukatar, bana son ta.
Baka son ka iya rawa?
Bana son na iya rawa. Ni in an gani ina rawa motsa jiki nake yi, saboda na dauke ta ne kaman wani yanayi na exercise da zaka iya yi ka motsa jikinka, amma ni wannan al'amarin da ake na raye-raye baya. Ina dai sauraron kide-kide, amma gaskiya rawa bata cikin tsari na, bata layi na. Kuma duk sanda mai shirye fina-finai idage su ne masa, dan da yawa ma akwai lokutan da yawa a fina-finai an ce da waka in ka kama zan ce ba zan waka ba, ba za ka bi dan Allah da Annabi ka zo dai ka tsaya koya ya kai dai wallahi ba nan ba muran motsa ba zan dai dare hannuna. So in ya lura zai iya ganin cewa lokacin hannaye na ni na kada kaman dai na sallah a gaba na ciki, amma ni ban yadda da raye-raye da waki-waki a cikin fina-finai.
Wani mojam shi ma a shafin Twitter kuma bancin shi na samu wannan tambayar kusan sau shida. Ba shi kadai ya aiko da wannan tambayar ba, ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a Arewa 24 da bakinka, me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama?
Ban gane kamar hawa da murya ba.
Kamar wai yadda kake, kamar yadda kake gabatar da shirinka da bakinka, wai baya musu dadi, wai me yasa kake yin haka? Abin da suke son sani kenan. Da wasu daga cikin bakin naka. Abin da yake nufi kenan, wai idan kana hira da mutane, idan kana hira da mutane, wasu su kafin su gama magana ka hau da murya.
Na katse su, akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi. Wata tambayar idan har ka samu abin da kake so, to kana la'akari da lokacinka, za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi, kai kokari ka shiga masa, ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi. Wannan wani siddabaru ne ko dabaru na masu kaman tambayoyi a jaridu wanda za ka yi, karka ba shi ya saki layi ba, je kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata, wanda kuma zai zo ya ce ya bata hirar ta daga baya, ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi yake bukata ba. Ya danganta dai da irin fahimta da yi.
Sannan na samu tattaunawa da mawaƙin nan Soja Boy, wanda ya fito a shirin talabijin na Amurka da ake kira 90 Day Fiancé.
I no go mind to ask, would you be my lover, lover? Money no be problem, send your eyes and make a wire, wire. You be my woman, woman, my lover, lover. If loving is a crime, then jump me for life.
Kina na son wanda yayi wakan nan mai suna Fire?
Kafin mu kawo muku wannan hirar, muna so mu ba ku shawarar cewa idan akwai yara a kusa da ku, ku yi shirin yi musu bayanin wasu abubuwa, ko kuma ku ce su dan ba ku wuri har zuwa ƙarshen wannan takaitaccen hirar.
Lokacin da za ta bar Najeriya, na tuno lokacin a cikin videos ɗinku an ga tana ta kuka saboda irin shakuwar da kuka yi da ta zo Najeriya. Kawai bayan sai kawai aka ga kun fara musayar kalaman ɓatanci akan shafukan sada. Me hada ka da Lisa ne?
Abun da ke faruwa tunda dadewa maganar gaskiya, ni ba ina zama da Lisa ba don soyayya bane. Ina zama da Lisa saboda jihadi ne, saboda sacrifice.
Ban gane ba. Baka so Lisa
sacrifice. Sacrifice. Ko lokacin da muke tare da Lisa, duk wani zaman da muke da Lisa, ni ban nace ma Lisa ina son aure ta ba.
To baka
ba nace ma Lisa ina son mu yi soyayya ba. Kin feel azab. Lisa ita ta fara cewa tana so na. Muka dade muka kai kusan wata uku muna drama akan cewa ba zai ba mu yi soyayya, saboda ni tunda nake bai wani serious relationship ba, ba abokiya da ke nuna miki budurwata a Najeriya. Ba kuma maza nake bi ba mata nake so, amma saboda M din da nake da shi ba na sai in sa maka yana damuwar da zai zo ya distracting ina akan abin da nake yi. Lisa ta rike wuta sai nace tunda tana America ina Najeriya mu tafi a haka. Tana kira na baby doc na kiranta baby girl Lisa. Tace mun za ta zo June 2017 nace ban yarda ta zo ba saboda idan ta zo ina zan kai ta. Tace mun za ta zo November 2017 nace ban yarda ta zo ba. Tayi nace mata zan mai tafiya a wannan wata din. Meanwhile ba inda zan je kai ba na san ta zo ne. Tace mun za ta zo April 2018 nace ban yarda ta zo ba. Tace mun za ta zo December 2018 nace ban yarda ta zo ba. Saboda me? Idan na kawo ta na farko dai ba bai taba faruwa ba dan arewa ya auri Baturiya Bahaushe zunzurutun Bahaushe dan Sokoto baba na dan Sokoto mama ta yar Katsina kin gane in dauke ta in kawo musu koda yarinya ce ta ina zan fara na farko kin
wace bayan yin
ni kowa ce na uku ba za ta haihu ba na hudu ba ta da wani kudin da za ta iya support nawa da shi rada ni ina nan Najeriya na tura wa Lisa $2,000
to ka ta bai kamata
daga nan Najeriya na tura wa Lisa $2,000 kin gane so wannan dalilin yasa nace ban yarda ba to amma saboda wannan abun da nayi applying yanzu kuma ni nayi applying ni na san me nake neman akan abun
eh
na ce ba ni zan je America ba ita za ta zo daga America ta zo Najeriya nace to ban da option akwai abun da zan faɗa nan wanda mutane ba su sani ba idan kika kalla program din na dade ina zama ina wasu abubuwa saboda me in kasance nice a gurin Lisa a matsayin ta na mace akwai wanda nake faɗa ina ake tambaya na ake cewa mun yi sex ina cewa eh mun yi sex wai ban taba sex da Lisa wallahi
kwana da
ni ban taba sex da Lisa ba ko bayan aure na ban yi sex da Lisa ba ko bayan mun yi aure ba mun yi sex da Lisa ba kin gane amma bana ma faɗa ko abokan na bana faɗi saboda me rayuwa na ne ba abun da ya dame ka kin gane
haka
ne to abun da nake so mutane su gane anan shine wani lokacin wasu abubuwan idan kana son ka zama international sauran mutanen duniya ba Hausawa bane Adam ko musu santa ba so idan kana son su kalle ka ba za ka yi abin da Hausawa kadai ke so ba
a cikin wayanda suka yi ta aika min tambayoyin da suke so in maka mata da yawa suna ta tambaya dan Allah in tambaye ka ko kana da budurwa ina ji dai suna son ku yi soyayya ne shi sa suke tambaya
gaskiya ban da budurwa kuma ba na nima amma ba wai ba wai ina son in zama rude bane a'a ina son focusing akan abin da nake yi ne saboda ni har yadda nake so in ta ba ni ba so nake duniya sai an fara cewa ga wani American star, African base. Ina son duniya a fara comparing nawa da irin su Chris Brown. Irin su Jay-Z. Okay, bari in faɗa musu su ji. Ina magana da John Legend kusan kullum. Abinda John Legend ya gaya min cewa ya shi a Afirka. Abinda ya gaya min cewa ya shi a Afirka. Mutum biyu ya sani. Daga Burna Boy sai Soja Boy.
Daga Burna Boy sai kai kenan.
Sai Soja Boy. Miley Cyrus ta ce mu mutane da ta sani Burna Boy Davido Wizkid Soja Boy
gaskiya ne
yan ta tunanin cewa kamar ina abu ne kamar na madness idan aka bude boda za ku fahimci me ke faruwa za ku fahimci cewa
Allah ya kai mu lokacin bude bodan nan dai kowa ya dago a bude boda
abin da sai Annabi Muhammadu faya faya Me, I'm not going to ask you to be my lover, lover. Money not the problem. Send the other make a wire, wire. You be my woman, woman. My lover, lover. If loving is a crime, then jail me for life.
Oh, my shit.
Girl, I want you in my life. Girl, I want you by my side. Girl, I want you by my side.
To jama'a cikin hirarrakin da nake yi kai tsaye a kafar Instagram kenan. Kuna iya kasancewa da mu a shafinmu na Instagram inda za a rinka yada sanarwar irin waɗannan hirarrakin da za ku iya saurara kai tsaye. Yanzu kuma za mu dawo masana'antar nishadin nan Amurka inda fitacciyar mawaƙiya Beyonce ta fito da sabon kundin jerin waƙoƙi mai suna Baki Sarki ne. Mun takuro muku gutsire daga shirinmu na taskar VOA ga gutsirin da Amina ta fassara.
Unlike any other.
Black is King, wato baki sarki ne, wani sabon kundin kallo ne da fim din waki-waki da aka shirya, wanda ba amarkiyar nan mawakiya kuma mai rubuta waƙoƙi Beyonce ta rubuta ta kuma ta shirya ta. Fim din na sahun jerin waƙoƙin The Lion King The Gift. An ɗauki hoton bidiyonsa ne a Amurka da kudanci da yammacin Afirka da kuma nahiyar Turai, ya kuma kunshi mawakan Afirka da dama. An fitar da fam ɗin kasuwa a watan Yuli, ya samu karbuwa wajen masu kallo amma ya samu masu suka ma. Wasu na cewa ita Beyonce, wadda aka haifa a birnin Houston na Amurka da ke Texas, ta yi laifi wajen amfani da zane-zanen Afirka a baki ɗayan aikin da ta yi, ba tare da tana da wani tushen al'adun nahiyar ba. Amma a Afirka ta Kudu, waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen shiryawa sun yi murna matuƙa.
I'm really, really honored to have become part of the crew that put together this film. And
yace ina cikin murna matuƙa ga kasancewa ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan film din. Ina kaunar film din. Ya tabo abubuwa masu yawa da ba a faɗa mana a makaranta kan tarihin baƙaƙen fata. Lokacin da na fara kallon film din shine lokacin da na fara ganin labarin da kayayyakin da take sakawa da wurin da aka yi baki ɗaya. Tabbas ya nuna wani abu da ya wuce abinda mutane ke tsammani.
And the attires and outfits that she was putting, and the whole scene really represented something deeper than what people were expecting.
Yayin da film din ba kowa ne ke da hanyar ganin sa ba a nahiyar, babban kamfani ya da shirye-shiryen talabijin na Afirka ta Kudu yana baiwa manyan kwastomominsa damar gani kadai. Masoyin Beyonce, Koksi Mutswani, yace ɗan Afirka mazauna ƙasashen ƙetare da baƙar fatar Amurka na da ƴancin nuna abinda wasu ke kallo a matsayin al'adun Afirka. Wanda ya ƙirƙiro shirin labarai masu jan hankali, Mutswani, yace yana son film ɗin.
Like there are areas where I felt like black.
Yace akwai wurare da naga kamar za a iya inganta Black is King. Misali a matsayina na Dan Daudu, zan so na ga labarin Dan Daudu sosai. Na san cewa tana aiki da Dan Daudu da dama, amma zan so na ga labarin su sosai a film din. Yadda Beyonce ta bayyana al'ada da ƙarfin baƙar fata, na zuwa ne a daidai lokacin da Kamala Harris ta zamanto mace baƙar fata ta farko 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa.
Black women have always been on the low.
Yace mata baƙar fata sun daɗe suna daga ƙasa-ƙasa a jerin al'umma, kuma a same su sun mamaye tare da takarawa irin wannan abu ne mai ban sha'awa da ƙarin gwiwa. Ɗalibin koyon haɗa fina-finai Masebula ya ce fim ɗin Beyonce ya ba shi ƙarfin gwiwar yin aiki na gashin kansa domin faɗin ƙarin labarin Afirka. A kan abu guda, masoyinta a Afirka sun amince idan baƙi sarki ne, to Beyonce sarauniya ce. Har yanzu dai masu saurare, kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, yau filin na nishaɗi ne. Za ku iya kallon bidiyon wannan gutsarin a taskar VOA. Lallai kamar mawaƙan Afirka da dama sun yi aikin haɗin gwiwa da Beyonce.
She never did forever be nobody wifey. Yeah. She wanna be a pretty but your heart is a mess. Playing like a villain 'cause she caught in a web. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never judge you for anybody else. Brown skin.
Kamar waƙannan da ke karrama mata baƙar fata wanda ake kira Brown Skin Girl da Beyonce ta yi da Wizkid.
Like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling. I think tonight she might pray her brain. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her ways. Roll like 24K. Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you go.
control me. Keep dancing and calling love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're backed against the world. I never trade you for anybody else. Brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world. I never trade you for anybody else.
Yanzu kuma za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana Nana Firdausu Rufa'i da za ta yi mana bayani akan kayan kwalama na ridi.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashen mu na mata. To yanzu dai za mu fara akan ridi kantu da ake cewa shi ridi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gyagyara shi haka kamar yanda ake gyara shinkafa haka yar Hausa. Yar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kam kowa ya san yar Hausa. Wato za a tsince duk wani
sai a dan tsince duk wani da ce
da manyan duwatsu.
Yawa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rege sosai a rege shi sosai ya fita tsakuwa diya abinnan a raba shi da kananan tsakuwa duk da tin yayi sama tsakuwan tai kasa da azubar sai a zo a samu taji wannan muciya
rariya
kai ko kwando haka a taci ya tsani. In ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsane ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan kana ci ka dan ji yana kaskas
to eh
kamshin shi zaka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka dauraye kana daurayewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka yi amfani da shi in zaka yi amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din eh na kantu to shi ma shi kan shi ma zaka yi amfani da loka daya na sugar din to
eh
yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan daidai
to in dan daidai ne a yi da rabi
in dan daidai ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan daidai ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din akan wuta in sugar din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to da mun kin dauko kantin ki dan yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki da mun kina juya sugar din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin da mun kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka yi ta sa kana eh
in ka fara juyin hannun
haka zaka yi sai sai ka samu wani yana zuba mashi sai ka samu ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abinda yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba to shine yanzu na ri
shi ma naji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in shi kadai ne tunda tara yake yin kwada matin da in suka zo duk za su ci da kai da daya ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baka eh ai kuwa to shine
wannan jama'a ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba bari mu karkar shirin da tatsuniyar da malama Hawwa'u ta ba wa binta
gatanan ku labari akan wata yarinya wani attajiri wanda lokacin auren ta yayi sai babanta yace ta fito da mijin aure sai ta ce to a tara mata mutanen garin mazajen za ta zaba amma ita da sharadi daya ba ta son fita ko daya a jiki aka samu in su mutane kamar guda biyar suna ta dudduba ko ta budin karami ne a jikin mutum sai a ce kauce ba da shi za a yi har wani ma yaron babanta dan shiri ta bude ne kwal a jikin shi aka ce a'a ba da shi za a yi ba sai san wani aljani ya ji labarin haka sai shiga ta irin ta mutane ya zo aka gwada aka ga bayi da tabo ko daya aka zo aka kawo mata labari sai cewa ta yi ai ku wani samu mijin aure kyakkyawa aka daura aure aka yi shagali iri-iri aka zo kai amarya ango ya ce shi baya son mutane su zo aka ta tafiya ita tana cikin mayafi ta zo ta buɗe mayafin nan ta ga ana ta wuce gonaki daji aka je tsaya can wurin wani kogo dan kusa da rafi aka ajiye ta ya ce bake ruwan ido ba to ni ba mutum bane ai kuwa sai saka ta cikin wannan awan dan keji ya rufe sai ya tafi sai can damshiri aka aiko shi baban ta ya aiko shi ya ibo musu ruwa ya zo wurin nan yana ta ibo ruwa sai ta hango shi ta fara kuka ta ce tana waka tana damshiri ne damshiri yaron babana damshiri yaron innata ka je gida damshiri ka ga wa inna da babana ina cikin kogon ne maciji sun sassare ni kunama ta harbe ni cinaka sun ciccije ni sai ce a kan tabo ɗaya kika ƙini sai tsaki sai ya wuce kullum in ya zo haka suke yi sai ya wuce wata rana sai kawai yana zaune ya zauna kusa da ɗakin babanta shi ne sai ya zauna ya kishingida sai ya fara waƙa damshiri ne damshiri yaron babana damshiri yaron innata ka je gida damshiri ka faɗa wa inna da babana ina cikin kogon nan mace kuna wasa ha harbe ni maciji sun sassare ni cinnaku sun ciccije ni suke ne ya zai sai baban daga ɗaki ya fito zai ji shi ce yan Allah damshiri ka faɗa mata karka da Allah duk inda ƴata take ka nuna min ita ai ko akai damshiri da ya fara nunnoƙewa akai da ƙyar ya ce to su zo su je aka je sai aka kwanto ta aka kusa da ita daga kejin sai suka koma gida tana kuka ta ce ita ta tuba ba za ta ƙara ruwan ido ba yanzu ma duk wanda suka ba ta za ta yarda da shi sai babanta ya ce ba laifi ma idan tana son aura masa damshiri sai ta ce eh wallahi ta yarda daura masa aure da shi aka daura aure aka yi shagali gurgus kan bera gabira na gabira kai wai da tsoro alhaki na kai
Thomas Sauraro abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin wadanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Madina Tahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake Sallama da ku. Aihutan ƙarshen mako lafiya.